الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شا تقوس بيدي قوات رمضان شا تقوس دي إن بكسا مخواني كي قوم شا لينا نقضى تو رمضانكم سيوى الرأي شكاة دبو لدري هؤول أربعين دخل وباين هجرة كما تكي بكا ترى دي دي قوات واتو هؤول وطن وطن أبريل كينا دبو بيو دا أشهرين دا أكو يوم مسلمي سامة لباري وانتان قوايا دمد لرورة an ce yana sallah ko ya fadi ne a cikin masal ba sani ko ina yake ba halin misali to me shi ce mafita ne sai magana zuwa asibiti ne ko wane ne ina dangi shi wani abu ne da ya kamata mu kalla dan makasudin zama irin wannan kenan wani abu in ya taso na larura rashin lafiya ko da mene ne abin sai kenan na biyu mutane sun ta kawo kuka na sace takalma jiya shekarar da so mutane wasu ga gansu kawai wani ba karatu ke kawo shi ba shedanci ke kawo shi da ya kai ne jimirin zuwa ka cuci al'umma Allah ya san ka ya kuma ganka malaiku na rubuta aikinka kuma a watan Allah kai watan Ramadan a dake shi kai to da irin ka in baka so ba fatan mu Allah ya gyara hali irin na amma abu mamaki ne a ce ka zo da zimmar Allah ko tafsiri ashe ba shi ya kawo ka ba kuma ka saje da mutane ba wanda ya gane ka amma Allah ya san ka kuka ce musamman lokacin sallar magriban nan sace sace me ne amfani haka ne kuma abin da ka dauke na takalmin jama'a me zai yi maka ba wannan Allah shedan yayi sukuwa akan ka kenan ya gama da kai ya cutar da kai bayan Allah na zuwa da azumi a bakinsu jin maganar Ubangijinsu amma kai abin da ya kawo ka shedanci kana sa ido ina ake ji takalma da zaran sun gafa sai ka kwashe kuje ka kwashe ka kwashe mu zanga alkhairi duniya da lafiya fatan mu Allah shi da irin ku ki gane da ku amma da zaran al'umma da ta gano ku suka danke ku za ku yaba ma aya zaki ko shakka amma abinda muke so yi kokari ku tuba watan Ramadan ne lokaci ne da aiki na rashin kirki irin wannan kan janyo wato maimaituwan zunubi a kan ka wani alkhairi za ka samu game da irin wannan Allah ta tsare mu ka kare mu mene ne mun sulta bismillah to da kuma lokaci ne shi ba Allah za mu ga me kamata a yi ko da kashin darasin ne Allah ya ba shi lafiya yana sai musulunta ne to shi ne mai kusa to na yi malam bakra daga lagos daga lagos to lagos ba kai wasu mutum a lagos ba da lagos ya sunan shi barka da zuwa ina gaisiya ya sunan ka you can speak yourself where are you from Loroque
John
name Bolon
You're not
a Yoruba man. Right, but here you can speak. Okay, you see, you've traveled all the way from Lagos to Kano to become a Muslim. Oh, this is fantastic. Fantastic. But I'm of the view that there are a lot of scholars in Lagos that you will have gone to Lagos than coming to Kano. You look at the troubles of transport fare, maybe by air or by road. You look at the risk of the road. But because you love Islam, that is why you sacrifice everything to come down to Kano to become a Muslim. Congratulations for that. Islam means total, mark my word, total submission and surrender to the commands of Allah, the Almighty. Allah is our creator, is our nourisher, is our cherisher, is our sustainer. He does everything he pleases, Allah the Almighty. He created us from being nothing to be something. That is Allah. He places in you the power of hearing, power of thinking. That is Allah, our Creator. And Allah sent His Prophet, Muhammad, for the whole mankind. Can you hear me? I'm just giving an introduction, all right? Islam means total submission, I told you. And Islam is the fastest growing religion on the face of earth today. Not you, fastest, not fast, faster, but fastest. You're being bigger, bigger, total, total, fast, faster, fastest. So Islam is the fastest growing on the face of earth. Well, I'm going to tell you some words that after saying, you repeat after me, you become a Muslim. But before then, were you a Christian?
Yes.
What made you to change your mind? Your boss in your working place. So the friend is saying that he has been attracted, so to say, to Islam because some of his leaders, the way they behave, the way they interact, the way they pray. I was told something like this in Port Harcourt some 30 years back. A lady came to my house in Port Harcourt. She told me, well, I want to Muslim because you greet God 5 times a day. These were her words. You greet God 5 times a day. Oh, greeting. These were her words. You see, so now your behavior, your attitude is very important in selling Islam to somebody outside. Now, say La ilaha illallah. Say it. Muhammad Rasulullah. Say again, La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. What you have said just now, right now, is that I testify, I believe, I admit, I accept, I stand by, I agree that no deity worthy of being worshipped but Allah. And Muhammad is His chosen messenger. Muhammad has been saying to the whole mankind. Allah says in Quran chapter number 32, verse number 28, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Sorry, chapter number 34, Surah Al-Sabayn. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. This is Surah Al-Sabayn 34:28. Similarly, Allah says in chapter 7, verse 157, إني رسول إليكم جميعا. I am Allah's messenger to all of you. So the message of Muhammad is universal. The universality is characterized by two things. It is universal geographically, universal devotionally. That is the message. Jesus Christ was, is, and remains a Muslim. Musa alayhi salam was, is, and remains a Muslim. All of them were Muslims. So by the time someone becomes a Muslim, he wants to maintain the actual teachings of Islam until he dies. Now, you have said it. By saying this, you are testifying that I want to be a good Muslim. In Islam, no putting a partner against Allah. No fornication, no adultery, no alcoholism, no lying, no character assassination, no denigrating people. You become humble, committed to Allah the Almighty. And nobody should come to Islam for the purpose of looking for something from the Muslims. One has to be honest, has to be sincere. Sometimes but they are liars. Yes, there are. But I have to tell you this one. So, let me go to the Muslims. They come. I'm going to get started. Don't come to Islam for that ulterior motive. Because Allah knows the content of your heart. Be a Muslim practically, precisely the way Allah will be pleased with you. You look for something, do it. You have to work to earn your livelihood. You can get married to preserve your chastity and your honor. You go for schooling and you have to learn. Because if somebody becomes a Muslim, you can learn it just like a flower. You plant it with water, it dies natural death. You catch my explanation? So now I will ask you, which name do you prefer for the sake of identity? Sadiq. He says he has chosen the name Sadiq. Do you know the meaning of Sadiq? This means the truth, the trustworthy. Somebody truthful. Somebody reliable. Somebody agreeable, so to speak. So by the time you become Sadiq, you are going to remain truthful to Islam, not a liar. Not somebody just hypocritical. No, your Islam is down to earth. Okay, now go and take birth with the intention of coming to Islam newly. So a further explanation will be given to you. Further details, maybe after the testing station, will come to an end. Congratulations, Barakallahu Fikum. So Jay Wonka, Thorum, then you said to the Gabaya, same as you get a boy, get a man. So, Iyakum. السلام عليكم wani yayi magana mai kama da haka amma na son yi lokaci daya shekaru kamar za su kai shekaru kusan tara yau lokacin da nake tafsiri na a Kaduna a California kusan lokacin a Kaduna na Hausa da lokacin da ƙungiyar Mica suka ɗauke ni daga Kano kuma daga baya su ma tafsirin aka ɗauke abin ya koma America. To akwai lokacin da nake bayani nan da ci kalmar magubanci sai wani ɗan'uwa ya kira wani ya ce malam ba ma jin daɗin wannan son da kuke kira ya ce ni shi ne ina cikin tsamana musulunta in kuka kira mu suka mu kuna mai da mu baya ne na ce to ɗan'uwa ka yi haƙuri har zai bada farka amma dai sunan ke ba sunan kenan ba kuma dan an faɗa ai ba sai ake nufi ba. Sauran na faɗi wannan ne saboda kada wani ya kalli ɗan uwa musulmi ya ce da shi kai ba ma gushi wannan kuskure in an san su da wannan suna ya ce wannan ya musulun da ba kar ka wulakanta mutum in ya ce baya san sunan to kar ka gaya ba to amma matsalar ita ce sunan da yake a dai kasar Hausa wannan ke wani magana ya ce ai wasu daga cikin maguzawa ko wani suka saurin aure ma sai sun mulmulo a shar sun maka aure yace na daura auren nan inda dan kaza da zai rusa auren sai zagi wannan a shartin to shine kamar abin da ya tabbata da auren ikon Allah al'adar mutane da to shikenan idan an daura aure a tsari wanda yake ba na musulunci ba kuma sai suka musulunta ya matsayin auren ƴaƴan da suka haifa ya matsayin ƴaƴan halal kuma auren yayi لأن الإسلام يترك ما قبله والتوبة تقطع ما قبلها من المعاصي والآثار والمخالفة سراك إذا متم أكدورا بضع أوري على آداء إذن تكافر في يمسلم دا مسلم جيسا سوصود السابود حتى تراري يا جار أبو باكا شاساك أورا أفهمتم؟ ثم يجب بما ونمنا ترى sai aka ce to kai tun da zaka aure irin sai ka kawo giya a madadin ka dai in ba ka kawo giya ba za ka ci gaba da zama a kafira sai ka bada giya kuwa saboda idan ba ka bada giya dan wannan annin tambayar ne annin ne wata ran a garin Kurome a kasar Ishan a Edo State yaro ne ya ce malam zan musulunta yarinya ce zan musulunta da ita kuma na aure ta maciyayen suka ce to ba mu ci ba ta yi musulunci masu gaza abinda suke kira DP, Bright Price, farashin amarya. Menene suka ce giya? Su mana kun baya, nishi gaba su. Muddin ka fahimci in ba ka bayar ba, haka za ka ci gaba da zama a kafirci. Don Allah wa mene ne? Wal fitnatu akbaru a wata aya ashaddu duk cikin Baqara. To bi to nan kiyasi misali. To wannan shi ne farko da auren ya taso suka ce kaza kaza, amma wannan sai ka ba su da ita a ce to daga wannan kafirci da shirka, in ya so la Allah ta zama dalili na musulunta su wannan. Fahimtum? Tambaya ta.
Wa alaikum salam.
Gaskiya ne, ko shi taba mu shi Iblis lalle jagora ne wajen barna. Amma kar ku manta Iblis asalin sa fa aljanin. Illa Iblis kana min aljinn fa fasaq an amri rabbi fa tattakhidunahu tajkin rashada. Kalmar Iblis an dauko ne daga wato ainihin wato ibla, ko kuma ablasu yublisu ibilasa, rikin kitarwa. To ya tabbata cewa idan watan Ramadan ya zo, futihat abwabu sama wa ghulqat abwabu miran wa sufidat ash-shayatin, za a buɗe ƙofofin samaniya a kulle nauka, kangararrun shaitanu kamar da ka faɗa a Hausa da kyau, kawai sai a ɗaɗɗaure su. To mutane suna tambaya, ba an daure su ba, eh to ya mutane ke zaɓo yanzu ba an daure shaidan ba, to ya yake zaɓin takalmi kuma ya aka yi ne? A shi ne shaidan ɗin ɗai, shi mutumin shi ne shaidan ɗin. Asha hanyi tafa ƙwarai kuwa, ayyukan ɗa'a kan maimaitu kan nan nagu. Yanzu adadin masu ciyarwa saboda Allah a Ramadan adadinsu ba ɗaya yake ba, inda a wasu watanni. To wannan aiki na kirki shi ne takura mashi, shi ba so yake ba. Misali dukkanin wannan taron na ga wasu ma aurare ba nan ba, adadin masu yin sallar tarawih saboda Allah ba su da yawa. Wani fa Ramadan in ya wuce da shi da sallar dare sai illa masha Allah ke, kai ko tun ɗaya ga Ramadan kana wannan. To ayan takura Iblis an ɗaure shi, an bar shi abin kun banci saƙon. Idan mutum ya ƙoshi, to wani lokaci yakan so ya gigiwa, to albarkacin yin wannan ta da shi da sai ta yi ka zama mummuni, ko ka ki ko za so kuwa. Dalili saboda yunwa ba wasa ba ce, takan takura ma wato hanyar magudanan jini, kuma takan ƙara lafiya. Sannan a watan Ramadan mutane da yawa kan tafi umra saboda falalata a Ramadan. Saboda wasu yana cewa umra a Ramadan daidai take da hajji, a wata ruwaya daidai take da hajji da aka yi tare da wannan takura mu shi dare. A watan Ramadan fasikanci da bata kowa na tsarfar, to ai shi ne commodity, kayan cinikin shi da mai, to ka hana mai. Ashe duk wanda ka ga ya kauce ya yi, to shaitan ɗin ne shi ne ya zama shaitani, in ba ka buga dama an ba shi. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi, lallai sallah tana hana alfahsha, tana hana munkari. Kamar da shi yana sallah yana yi, ka ce abun nufi Allah ta karanta wata da tsarinta ya isa ya nuna maka tana ta ce karka yi abu kaza. Abin da aka ce karka yi sannan ka je ka yi, laifin nawa yana ka dai? Saboda ana ɗaure shaidanu, ma'ana ayyuka na saƙo kan shiga cikin bukumi domin hanyar da shaidan ke bi ke. Shi wanda ka ga ya yi, to dama jahilcin shi ne ya yawa ya kai shi ga yi. Allah ka tsare mu kare mu. Kuma kana maganar shugaban ai shi ne ma number one wajen taka mai gurki. In ba ku ba mai Allah ta'ala ce, wala tuddannakum ash-shaytan, kar ku bari shaidan ya kautar da ku. yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa cikin Fatir. Sauna gwargwadon ƙarfin zuciyarka da kafewar ka shike yanzu ka zo gun tasiri ka ga shaitan ne ya hana ka yace karfa ka ga shi ne shi ne duk abin da zai yi ya hana kewa ga samun nasara to gwargwadon dagewar ka sai ka iske nasara ta tabbata Allah ta ba mu galaba a kai ita ka'idar hukunci malami sukan ce al'idratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab in doka ta zo daga ubangiji a qur'ani ko a sunna to ita fa dokar fa ba tana tsayawa akan dalilin saukanta bane a'a takan yi aiki ne har yanzu misali idan Allah ta'ala ya ce yi magana kan munafikai zamanin annabi kun ga ana nufin munafikan baya ne har munafikin yau har munafikin kiyama ta tsaya tana aiki a kan shi a yau da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wadanda alladina amanu Allah yake nufi to kai yake nufi sabai yake nufi domin su ne ayyan ma ta sauko a kansu ko ba ka su ne almukhatabuna afalatan saboda haka al'idratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab saboda haka ake maganar kisa da sauran hukuncin ta sauko a kan amma yana da application a kan duk abin da ya kasance amma abin da ya shafi ayar da muka yi bayani fa ulaika humul kafirun zalimun qad na'am wannan in ji dan abba da sauran malamai ta sauko a kan banu isra'ila khas abin da suka ce ba da musulmi ake nufi ba ko da su abu akwai abin da suka kira historical context yani asiyaq at-tarikh wannan ga abin da suka yi babban ingilisi a kyalace kan yau to ta sauko a kan su ne amma duk wanda ya kirin wannan shi ma zai shigo cikin layin su gairil maghdubi alaihim wa ad-dallin so ne ne al maghdubi alaihim yahudawa dalili saboda sun san Allah suka take daukan shi to me tsaya a kan su ba haka duk wanda ya san gaskiya take ya shiga cikin maghdubi alaihim ad-dallin nasara ake mai masu bin kawai mutane malaman su da ka to bari tsaya kansu ko cikin wannan goma ta wanda ya yi ainihin fadin malamin sa ya fadi bakar magana game da addini ko game da annabin musulunci ko kaza kaza ya fada cikin tarko har ka ce su ta tsaya kan da ka san qur'ani littafin jiya ne littafin dole ne littafin gobe littafin ila an yarifa Allahu al-ardha mai wa man 'alayha arfun na'am amin ya ma'amalarci wai ba fokasta suwai wai ba fokasta wai ya kamata mutum ya yi da masu bayani kan hasashen yanayi hasashen yanayi kamar ya za ka ji suna cewa za a yi ruwa a kan kulura za ba yi kusa kuma kuma za a yi zafi a zare misali da ke ba ko sanyi to shi ya matsa wannan ilimin to ai bambancin wanda ya san wannan ilimi musulmi da kafiri ke kaga mu akan malam Ibrahim Falaki bawan Allah za ka ji ya ce insha Allah za ka ji ba baya ba ka ce kaga bambancin mu'mini da kafiri ke saboda wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika illa aisha kana iya hasashen ka kace za a yi azara karfe kaza kuma bai yiwu ba kuma shi wanda yake yake ganin yana da ilimin kimiyya kan shi ya waye sai faɗa kai tsaye ba dai ne nuni to da yadda za ka mu'amalance su in suka ce za a yi ruwa tunda ilimi ne Allah ya ba su amma sai ka ce kash kun faɗi kar ina ma ku ce insha Allah ai ka gama da magana kira ba ka ce kariya ba ne amma ka yarda ba lallai ba ne ba ka ce ba lallai ba ne kuma in ka kare ta su ka zauna lafiya maka kare ta Allah ka zauna lafiya bambanci kala to muna majuna sama su Allah kuma alkhair akwai wata magana da dan uwa cikin dalibai na yake cewa wannan magana da mun yi na domin na sha mai ta yake cewa wai 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 game da lafiya ya zoro ne ana tattaunawa abin ya riga ya wuce amma ina mani ka wai Sheikh bin Usman Nikir lokacin da aka tashi magana na dan limamin Abuja an gan shi ya kai takardu yana neman limanci ikon Allah shi dalibin nawa ke ah wani lokaci ake haka lokacin da ka faɗi wannan magana muna tare da mallam aka tuna a lokacin sai tsoro da ido nishi ada sai ka gaya masa ban nema ba ban ce ina so fa'ida ne ba in za ka yi abu ka tabbatar ai ba sai ka yi ba na neman limanci ba laifi ba amma an yi ba ai ba kuma Allah ya haramta haka Allah ya ce masu ƙarya an kai ne musu an gane shi ne kawai jirgin dawa ne kar mutum ya karya da Allah abin da aka yi ka tabbatar ba a yi maka je ka tsoro a kan kuma mai tace rifarka sai ka yi karya da duk ba abin da zan iya sa a yi ba abin da zan hana abin da Allah ya hukunta shi zai faru amma duk da za ka raɓe kai tsaya da mutum har ka kiyasa maki kaza wallahu yashhadu innahum lakadhibun kariya suke wanda suke yi haramun ne mutum ya karya da Allah ka bari abin da in ya faru ka tabbatar haka wannan ɗalibin nawa ya yi amma ka tas duk da kaga irin ta ka je kana yada ƙarya abu da zai faru sai shi aka yi misali ni liman na shekaru a ruwa kuntu alhamdulillah kuma cikin manyan sarakunan da kasan nan ke ji da su yana da sarki a doba ya Allah ya ga sarki in ba ku sani ba watan July 1990 shekara 23 Allah ya bana da kariya da wani dan karamin halitta ne karamin halitta iri ba sai kai kariya
da shi ba abin da nake so a kiyaye aya ta gaba
a'udhu billahi
minash shaitani rrajim فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيصبحوا على ما أسروا
نعم
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
يا أيها الذين آمنوا منكر أنت تجيكم an yi tafiya? Mu mai zata ne? Ya ku waɗanda suka yi imani, la ta tafi zuri Yahuda wannan fara a wuya. Kada ku riki Yahudawa da nasara masoya. Mun yi tafiya ko? Ba a gurin auliya uba a zai sashinsu masoya sashi. Wa mai ya tawallahun minkum fa innahu minkum. Duk wanda ya jibince su cikin ku to a cikin su yake. إن الله للي ألا لا بالقوم الظالمين ألا بايع شرد متاني أبقى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه ذاك كي قال مؤذن بكي ده مرض شيو رش الله فيها هل مرض مرض القرآن يكن ذو أما أنوني مرض يكن ذو أنا نفهم مناكم جي كمرأة نفسك يتي في قلوبهم مرض فزادهم الله أي في قلوبهم نفاق كي ana kiran munafinci ciwo a zuci kai kira marar kan zo a ƙur'ani ana nufin sha'awa ta jima'i na'am fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'ruf marad marad kan zo ana nufin rashin lafiya laysa ala wala ala al-marid amma an ne to anan Allah ya ce za ka ga waɗanda ke da rashin lafiya irin ta karkata zuwa ga kafirai a cikin zukatansu yusari zo na biyu suna hanzari suna gaggawa fiye wajen faranta ma kafirai faranta ma arna rai ya kudu na kai suna cewa naksha an tusibana da'ira to ai idan ba mu bi su mun bi hanyoyinsu ba muna tsoro kada su samu dama su kewaye mu kenan tsoronsu game da ubangiji ya yi ƙasa inda ka sa Allah a gaba kake shaye kake kuma tsoron shi kai bai ka rike gaskiyar kar ka yi ba daidai ba to Allah na gaya mana identity na irin waɗancan mutane sikiri suna cewa naksha an tusibana da'ira a asallahu an ya'ta bi fati aw arman indi abu ne mai sauki Allah ya taho da fatahi da nasara ko wani al'amari na galaba daga gurin ubangiji fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin su waye gari suna nadama kan abin da suka boye a zuciyarsu aya ta gaba wa yaqulu alladhina amanu wadanda suka yi imani kuma suna cewa a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jada aymanu innahum lamahkum yanzu waɗannan munafikan su ne waɗanda suka yi rantsuwa iya rantsuwarsu wai suna cewa suna tare da ku kuma ka san su munafikai suka yi tun a farko mutum wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'ana musta'in in suka gamu da mu'minin su amana tare da ku in sun koma gun yan uwansu munafikai su kai da Allah izgilanci yake to sai Allah ke kara fito mana da halayensu mu'minai suna ce yanzu waɗannan munafikan su ne suke cewa suna tare da ku ba munafikai ne Allah ce to habibat a'maluhu ayyukansu gaba ɗaya sun lalace sun warke Allah ya ce mu fa asbahu khasirin sai suka waye gari suna masu hasara masu taɓewa aya ta gaba
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
نعم
والله واسع عليم
آية من لمبة 54 بيت سورة من لمبة المائدة Allah jalla jalaluhu yace ya ayyuhallazina amanu ya wadanda suka yi imani kuje da cewa man yartadda minkum an dinihi duk cikin wanda ya kuskura ya yi ridda ya zama kafiri ya bar addinin nan nashi to ku ji fa sawfa ya'ti Allahu biqawmin to ku tafi Allah zai kawo su mutanen bako ba yuhibbuhum Allah yana son su yuhibbunahu suna son shi kalli lafazin su shi yana son su su suwa suna son shi shiwa kenan kamar da na faɗa jiya in ka ce ba ka sallah a masallaci ga miliyoyi suna yi in ka ce ka ki azumin ramadan ko yo hatta aljannu ma suna yi ba ga mutane masu zuwa kai kuma a suwa kai kuma in yi ce ba za ki sa hijabi ba aljannu ma suna sa ba mutane waye ma san da ke to kai makanka ko wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allah la ghaniyun to shine Allah ke gaya ba man yartar da minkum an bi duk wanda ya rinda ne sai shi rinda ne ya kwa kamar yadda abu gudu Allah ka tsare mu da ita wato wani mummunan bala'i wanda ke haifar wa mutum ya yi barin imanin shi gaba ko don jahilci ko don kwaɗayin abin duniya ko don son zuciya ko don ƙabilanci ko don yanki ko don makauniyar soyayya da yake mu duka ta haifar da daga cikin ridda inda mutum da ce kiyama ba za ta tsaya to mutum ya zama kafir a takaice ka'idar da ita ce kullu من أنكر ما علم من الدين بالضرورة يكفر. إن شروطه ثبتت كما الموانع انتفت. Duk mutumin da ya yi musun abinda a addini an sun haka ya musa ta wani rigar. Misali, duniyar ilimi da imani an yi da Ƙur'ani saukakke ne daga Allah. Duk harafin da ke ciki Allah ne suka yi ikmalar su. Wani ci a yana da ja, sai mutum ta zama kafir. Kai tsaye, da musulunci muna da ainihin wato, muna da norms din ƙa'idojin ba a ke tsaye. Sallah sau nawa ake a rana, wani jama'a da Allah ku rage kuma da wuta, da kake nufi. Yadda da wannan kafirci da dindin. Haka inda mutum zai yi musun ai kasaru a sallah babu shi a musulunci sai wuce a nage ya kafa kuma ya rangwame. Inda mutum zai ce shi ba da zaka ba zai yi ba a da manzon Allah ya bar duniya ba an sami da yawa sun yi rida ba sun yi rida suka ce su za su yi musulunci amma zakka ba za su bayar ba. Abubakar Allah bai ce mu baka zakka ba, Allah ce khudhu min amwalihim, sai manzo Allah karɓa daga dukiyarsu ba sai ake nishi ba. Haka suka ce ya ce wallahi zan yaƙe ku, zan yaƙe ku. Umar ya ce haba ya zo ba yanzu ka yaƙi mutanen da suka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah suna sallafin jirgin ayi Umar ta kiyaye. Ita suna ba da igiyar saurin kafar tinkiya a matsayin da ka suka hana ne. Wallahi suna ya ce su. Sai ya za ka rarrabe wanda ya bar sallah da zaka. Matsayi ne. Kuma ya ce su. Kuma suka dawo musulunci aka samu galaba. To ku sani abubuwa na dai suna faruwa a zamanin yau kadai. Mutum misali ya ɗauka shari'a ba ta dace da zamani ba, wannan rigar ne. Lakcia ta aiwa FAS jawabi daga malamai na da kakin insha Allah matsalar aiwatar da shari'a a arewacin Najeriya. Tunda murgumar ta tafsirin ya ke ce jin English saboda ainihin awar ke tasowa. Kuna mutum zai ce shari'a ba ta dace da zamani, sai mutum zai ce. Kai ko da ka ga mutum ya ajiye maka ce da Allah zai ka aske wannan yayi ne. Wallahi sai ka rida kai kafirci. Sunna ta ce aji. Aske mu haram ko kana yi haram ki da kake. Ka san da wannan. Ko za ka ba Allah sai. Ko bai. Da sauran misali. Saboda ka duk wanda ya rida cikin ku gabarin addinin shi. To ka ji da sannu Allah zai kawo mutane waɗanda yana son su kuma suna son shi hajifa. Na'am, sannan kuma su waɗannan mutanen azillatin alal mu'minin masu kankan da kai ne ga mu'mini. Afa mu'minai girman kai yana daga cikin abin da ake so. Yan uwanka mu'minai ka zama mai saukin hali gare su. Kai musu sallama, kai musu ziyara ba su da lafiya, ka taimake su kana da hali, ka saki fuska a gare su na menene kirki. Wannan baya nufin kuma cewa wanda ya zama ja'iri za ka saka masa la ja'iri ka tafi da shi a ja'irci ne har sai ya dawo. Amma bayan Allah na kirki nagartattu ka zamanto mai sassaukan hali gare su. Wanda kuma zare mu Allah ta koyi ka zare mu kai da kuka ne kace hakuri ba ka san kanka din hakuri. Hakuri shine kowa ya hakuri a zo a bi Allah ta'ala ka taka Allah ta taka. Yana daga cikin ainihin abin da ake bukata, ma'anar ainihin wato tawabu ga mu'mini hatta ga yara kanana. Abu ne mai sauki a ga mutum ya shiga gida yana ma ɗayansa sakuta malam doki. Al-Aqra ibn Habib ya ga annabi ya dauko jikansa yana sumbata shi cika kake kuma ba mu haka shi ba fa haka yace la yarhamu la yarham. To sai ne Allah ya aje azkata wannan baya ta kai kula da shi. Na'am, shi ne wannan Abdullahi zai sabi ba dan uwan kudi ba shi da lafiya na baku labarin dole mutumin ya taba ba da ina shigo na cikin yana kankari a nan sai Allah ya ba shi lafiya
amin
shine mana hadillatin ala al-mulk shi sa muna kira ga ɗan uwan mu ɗan siyasa dan girman Allah ku bari bambancin siyasa ku dinga gaba da junan kuma ce da bambancin siyasa kurungumi ɗan uwan taka ta musulunci ku daina kyarar juna a daina shiga rediyo ana ma juna zambo domin inda za a yi ji mulki yau ko wani kuma gida ne ko kuma duk abin da kake yi ya saka musulunci haka kai ma ma'aikaci to mu kiyaye wannan ka zama to mai kaskantar da kai ga ƴan uwanka mu ne sannan kuma su waɗannan mutane a izzatin alal kafirin ba sa ɗaga makafirai kuma kafa shi ne a ce game da mumine suna da sauƙin kai game da kafirai suna musu kausa-kausa tun da ainihin sun kama hanyar saba kuma su ga mutum game da kafirai yana zama da su lafiya ka same shi salih ali tsakanin shi da arab amma tsakanin da musulmi sai sharri sai mai ka ga an samu akasi kenan ba kuma ana nufi don mutum yana ba musulmi shi ne a ce su shiga abin da ake nufi tun da zai riki tutun yakar musulunci to karka daga mai kafa shi abin da ka faɗa nan ba haka yake ba kuskure ka kawo kura ka ba shi hujjojin da ka bar shi tukun ya kare kai shi karka yadda idan kana tattauna da wanda ke ba musulmi ba ya ringa tsoro ma kana kare kai a wallahi musulunci ba ku fahimci shi ba zai taɓa gamsuwa ba da ka kare wannan sai sace kawo tsoro so kullun ka zama to on the offensive muhajir kar ka zama mudafi'a rasul saboda wadancan mu'minan da in kun juya ma Allah baya zai kawo su Allah ya ce daga cikin sifofin su kamar da muka ji adillatin alal mu'min a'izzatin alal kafir sannan kuma yujahiduna fi sabilillah suna gwagwa suna masu jihadi wajen da kalmar Allah sai kuma mai ne jihadi da yawa wasu saboda rashin fahimta wanda suke ba mu suna ce ai musulunci ya yaɗu ne akan zara takobi a kashe mutane wanda ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne tare da in musulunci ya tabbatar da haka ba ma shayi mu ce haka ɗin amma ka tabbatar da abin da ya tabbatar yanzu kai ɗin nan azumi kake ai jihadi kake domin ka danna sha'awar abinci haka ne ka danna kishi ba yi jihadi rufe ido ga barin kallon haram ga zuciya na so an yi jihadi kuɗi ba na ka bane ka gani kuma kana cikin talauci ka ce wallahi ba zan ɗauka ba wallahi jihadi a zalunce ka ce kaya ya fi in ka danna jihadi an gane ko sahabbai suka bar makka suka je madina tafiya mai tsayin gaske ai jihadi ka kaurace ma ayyukan sako sunanka almuhajiru mai hijira jihadi amma kuma bai hana a ɗauki makami a kare addini in ka kama kun sahabbai sun nan kuma baka kulle wannan kofa din in bukata ta taso saboda waɗancan mu'minan da Allah ya ce in ma kun yi rida zai kawo su ga sifofin su masu kaskantar da kai ne ga mu'mini masu kuma izza ne akan kafirai suna jihadi da gwagwagwa don tabbatar da sunan wala yakhafuna lawmata la'im ba sa shayi ba sa tsoron zargin wani mai zargi zalika ka irin wannan kyautar fadlu min Allah ai sallar fadlullah wannan sallah ce daga ubangiji yauti iman ya sha Allah yana ba da wannan sallah ga wanda ya ce so Allah ka ba mu sallar ka wallahu wasi'un alim Allah shi ne wasi'u mai lafi alimun masir
innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
شكرا.
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
إنما وليكم الله ورسوله. الله يجيب إنما كذي majibincin al'amarinku wanda yake shi ne kawai mai kulawa da ku ya jibince ku ya ba ku tanyo da agaji shi ne Allah. Saboda innama tufidul kaf tufidul hasr wal kaf. Na gaya muku ma akan jogalata a wurare kamar guda goma. Saboda haka yani tunda Allah shi ne waliyinka ya ce Allahu waliyyul ladina amanu. يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله أكبر وإياهم لا تعالى كي سوى أي مجد شل مرنك كوي الله wa rasuluhu da manzon shi saboda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan jibince ku da karantarwa da nuna muku hanya a wata riwaya yake cewa ni da ku kamar mutum ne ya kunna fitila hadisi tabbata sai na ba ku fatwa me ya kunna sai kwari suke kokarin fada wuta yana ta kore ni to haka nake a jama'a ku kauce ko ba sai mun shiga صلى الله عليه وسلم ومجد انت على مرنكو الله ني دمان ذنشي صنمكم والذين آمنوا دولا بسك إيمان دول عندك شجاء الدنيا مسلمي كيركي عندك في الدنيا زي اللي بكنا مسلمي سكي باكا بني مؤمني ake cewa duk mutum in yaje musamman kasar da suke ba na musulmi ba zai ce Allah ina masallaci ko kudancin Najeriya kaje zaka ce ina masallaci dalili wannan jibrilin lamari nan zaka fa ɗan uwan ka mu'minai ku haɗu ku gaisa ku tattauna ku karanta Qur'ani ku yi mudarasa ku bude islami Allah ce majibincin lamarin ku Allah ne da manzon shi wanda suka yi imani wanda suke imanin da sai ba su zufa su ne alladina yusuf wanda suke tsayar da sallah suna kuma ba da zakka wa hum raki'u kuma kullum cikin ruku'u suke aya 55 da aya ta karshe wa man yatawalla Allah duk wanda ya jibinci Allah wa rasuluhu da manzon shi jibintar Allah kamar ya kai kiyaye dokar Allah yana son kaza ka ringa yi shi ne jibintar Allah baya son ka zaka ke jibintar manzon Allah na nufin abu guda hudu ne inda da yau farko ka tabbatar masa da manzanci na biyu duk abin da ya fara in ya tabbata kai aiki da shi ka gaskata shi kan abin da ya fara sannan kar ka bauta ma Allah sai da abin da ya karanta shi ne mana jibintar manzon Allah wato yawa saboda wanda ya jibinci Allah wato da manzon shi da waɗanda suka yi imani jibintar masu imani kar ka yaudare su kar ka cuce su kar ya zamanta suna shayin ka saboda sharrin ka a wurin ka ce kar wani Allah ya kiyaye mu ku raba mu da wani in ka zama abun gudu saboda mugunyar lafazin ka saboda hadarin abun da zaka yi sai ba ka da saboda wanda ya jibinci Allah da manzon shi da wanda suka yi imani to ku sani fa inna hibballahi humul ghalibun tawakkal Allah jam'iyyar ubangiji ya namu ku zo mu je din Allah to wadannan su ne Allah ghalib Allahumma ij'alna min hibbillah Allah ka san cikin masu ghalaba masu nasara lokaci yayi ko hana lokaci to ya uwa masu albarka cikin ikon Allah zamu kwana aya ta 56 zamu dora aya ta 57 bakin Allah ce bali kuna manki eh ina da tafiya umra gobe idan Allah ya tsara. Na'am, saboda haka nake da ku baki kar ku ji ba wai. Ina fara in dai komai da su daidai gobe za ku mana Madina idan Allah ya tsara. Dani da iyalina za mu sau ku samu addu'a insha Allah tabaraka wa ta'ala. Amma ba zai yi ba majalisi ba kamar ba zai yi ba. Din da sauran kwanaki ya yi. Inda ya komai wutan bin equal jirgina karfe biyu ne da minti jirgi da iyali na kamar da na faɗa. To, komai na ke canza ba fata nake ba. In an canza to, za ku mun dawo gobe. Amma dai yadda suka ba da tabbas malam komai a matura kaya mun musu magana a kawai da ya kalata wasu. Saboda haka wannan ya sa ni ba na nan gobe, insha Allah tabaraka wa ta'ala. Amma na kira ɗan uwana daga Abdullahi ɗan kaba shi zai zo na kujerar nan zai ci gaba. Amma na gaya mai abin da nake so ma ranka yi bar min ma'ida ka je ka ɗauko tsakke Qur'ani suratul Kahfi. So ku zo za ku sha karatu insha Allah da yardan Allah saboda majalisin ya ɗore dole domin in abu bai ɗore ba saboda babu wanda yake indispensable. Sura ka insha Allah ta'ala za ci gaba da karatu gobe amma muna ji ya kan da gobe shi zo na ce da ku in Allah ya kai mu baki da rai da lafiya za mu tashi ya ayyuhal ladina amanu dan Allah ku rike yanzu ka kamar jiya da muka rufe ayatun muka kwana man sani ku tsale shi wata suratul nur ayatun da muka kwana jiya ku rike. So bari in nake da ku ina muka tsaya a tafsirin sahaba ku ce aya mai lamba nawa al-ma'ida 56 sura ta nawa. To Allah ta kamu da alkhairi Allah ya kuma albarka ina man wasiya a ci gaba da goman kunshi gashi da ta zo wallahi ba duk kwaɗayin umra a ramadan ba ni in tsaya wannan majalisi har yanzu ya san komai da shi shi yasa lokacin da na gaya muku na so samu matsalar dawa daga cikin mishi wallahi na so in mashakan mota in taho. So da majalisi ne da mala'iku ke halarta. Muna kuma fata irin wannan majalisi Allah ya kira mu a fadar shi yace ga bayina nan al'ummar Muhammad. To so da ka ɗan uwa masu albarka kana ya kasa a gwiwa na so shi malam ya zo gabatar da shi amma ba matsala zai taho gobe same time same place same hour. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين يا ارحم الراحمين ارزقك اللهم ايمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا نصوحا قبل الموت مغفرة بعد الموت ونصيبا وافرا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.